music at houseofsongs.com.
So gaban dine ne zo ki amsa bin nauta bangano yake ba sai ba a cikin yamma ta
so wani ne bai barin zuciya su gone so wanda yake kaunar ka ba laifi ka yo ba gani din kai ka da ruko burgo na sanye zana lillaba ma tunda kai daban da baye da iman na dan kaunar ka ba zance da yayi ko guda da taku ba da so ka ba da rata so wani ne bai barin zuciya su gone
ko a bage na fama zare toshe kunne kar a zogo na da gulma mai rabo na kari za ya samu ba zalama ko ya da dadi san ki raina ya aminta
so wani fi ne bai barin zuciya su gone so wanda yake kaunar ka ba laifi ka yo ba
take a quantum
so what if he did we were in such a